The Edison ball back to Sugar House, through an amber line. Tuesday, 9:17 p.m. His hand covering hers, but it wasn't mine. I met the vectors in the room. The silent pressure change. A hairline fracture in the substrate. You call it a shadow, I call it a frame. You're living in a floor plan, drawn in his name. This is a concern, this is a control burn. It's the known loss you refuse to learn.
Da 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 da